This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a 26 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To Zahra, a ji alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin ganin an cimma tsagaita wuta a Gaza. Manyan 'yan takarar shugabancin Amurka biyu, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, sun yi Allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila da aka yi a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka. Jama'an Isra'ila sun ba da cikakken bayani akan yadda suka ɗauko gawarwakin mutane biyar da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewar headquarter rundunar tsaron Najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar.
While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror.
Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi.
Sannan za ku ji cewar an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya Ecclesiyar United Methodist Church a Najeriya sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwa ta Ecclesiyar ta yi.
Bible ya hana, dokan kasar mu ya hana, kuma al'adun mu sun hana, saboda haka mu za mu bi abinda Bible ya faɗa. Wannan shine abinda ya sa mu ba za mu zauna a Ecclesiyar da ana luwadi ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara, inda a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen gudanar da zanga-zanga a Najeriya da kuma janyewa daga takarar shugabancin Amurka da shugaba Joe Biden ya yi. To amma da farko ga Maryam Dauda da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin ganin an cimma tsagaita wuta a Gaza da kuma sakin sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su tun bayan harin da ta kai akan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoban bara. Shugabannin biyu sun gana a ofishin shugaban ƙasa kwana ɗaya bayan da dukansu suka gabatar da muhimman jawabai. A ranar Laraba, Netanyahu ya yi magana a gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi buris ya kare yakin da ƙasarsa ke yi da mayakan Hamas, yayin da shi kuma Biden ya yi jawabi game da dalilin da ya sa ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban ƙasa a ranar Lahadin da ta gabata, tare da bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa. Shugabannin biyu sun gabatar da muhimman jawabai a takaice kafin ganawar da suka yi ta sirri. Kafin ranar, wani babban jami'in gwamnatin kasar ya shaidawa manema labarai cewa shugabannin suna aiki akan cikakkun bayanai game da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, inda suka ce sun yi imani ana a matakin ƙarshe. A halin da ake ciki kuma, manyan 'yan takarar shugabancin Amurka biyu, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, a jiya Alhamis sun yi Allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila, wacce aka fara a ranar Laraba a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka. Zanga-zangar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare yakin da ƙasarsa ke yi a Gaza a jawabin da ya yi a gaban Majalisar Dokokin Amurka. Harris, wacce ta yiwu ita ce 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar nan ta 2024, a cikin wata sanarwa da ta fadda ta faɗi cewa, mun ga ayyukan Allah wadai daga marasa kishin ƙasa, masu zanga-zanga da munanan kalaman ƙiyayya a tashar jirgin ƙasa ta Union Station da ke kusa da ginin Majalisar Dokoki. A gaban tashar masu zanga-zangar sun cire tutocin Amurka suka sanya tutocin Falasɗinawa sannan wani mutum ya yi amfani da jan fenti ya rubuta Hamas na nan tafi da manyan harufa akan wani babban sassaƙi bayan haka masu zanga-zangar sun kona wani mutumi na Netanyahu da tutar Amurka Shiko Trump ya rubuta a shafin sada zumuntarsa na Truth cewa idan da waɗanda suka tada tarzoma a jiya a Washington ɗan Republican ne da yanzu dukansu suna tsare a gidan yari suna fuskantar hukuncin daurin shekara 10 zuwa 20 amma a ƙarƙashin wannan gwamnatin babu abin da zai same su
Anjima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan za mu fara da rahoton mu na farko. Headquarter Rundunar Tsaron Najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar inda headquarter ta ce ba za ta sa ido tana gani wasu mutane su haddasa tashin hankali da rudani a ƙasar ba yayin da masu zanga-zangar ke cewa ba guduba ja da baya. Daga Abuja Hassan Mainakaina ya aiko mana da wannan rahoton.
On the much talked about planned nationwide protests. Essentially, I would say that there are several factors to examine.
Director and Sashen Tattar Bayani, now the General Saran Nigeria, Major General Edward Buba, ke gargadi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da yan Najeriya ke shirin farawa yana mai cewa akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga tare da jefa wasu tambayoyi a dawar siyasar ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar ko dai shi shige ne daga ƙetare ko dai ƴan ta'adda ne ke daukar nauyin wannan zanga-zanga ko ko dai wasu kungiyoyi masu ci da gumin wasu ne ke amfani da halin da ake ciki a Najeriya don damalmala al'amura
organizations that are fed on the frustration of Nigerians to create this situation
to amma general baka ganin cewar cikin tsarin mulkin Najeriya ƴan Najeriya na da ƴancin yin zanga-zangar lumana
well citizens have a right to peaceful protest they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror
yayin da ƴan ƙasa ke da ƴancin yin zanga-zangar lumana amma ba su da ƴancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika mu sojoji tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi to shin kam wai menene yasa samsam ba ku san jin maganar wannan zanga-zanga ne
it is easy to see that the contemporary context of the planned protest is to shadow the happenings in Kenya which I must say is violent and add that it remains unresolved
hadarin da ya dauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a kasar Kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da rudani da kuma tarzoma har zuwa yau din nan da nake magana da kai duba da abin da ke faruwa a kasar Kenya muna da bata gari a nan Najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin kasa ta yadda za a farma duk wani da ke da rufin asiri irin na rayuwa shaguna kasuwanni wuraren ibada mambobin wasu jam'iyyu da kuma wasu ƙabilu saboda haka mu sojoji ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin rudani ba
the armed forces on its part will not stand by and allow anarchy to befall our nation
kalaman manjo general edward buba Daraktan sashen tattara bayanai na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma masu fafutuka irinsu Deji Adeyanju da ke zama lauyan tsarin mulkin Najeriya kuma ɗaya daga cikin jagororin fararen hula a Najeriya suka mai da martani.
Sun ranar da ƴan fashi suke damun mutane a Zamfara a Katsina Akebi duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba. Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yin zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari akwai wahala a gari duk abubuwa a ƙasa ba sa tafiya lafiya. An taɓa kasan hankali lokacin ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da yake yi a gari an taba ga inda DSS ko AMI zai gyara al'umma abin da za su yi kuma abin da ba za su yi ba ai constitution na kafa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya a kasa da ba daidai ba ne al'umma za ta bi constitution ko dokan kasa ne ko za ta bi umarnin DSS ko AMI
ai saboda akwai bincike na karkashin kasa da ya gano cewa akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangar nan su kawo tashi hankali
ba maganan da suke duk wani abun da ya faru ba daidai bane to su ne suka aikata wanda za su zo su yi
su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan yanzu ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya
to duk wannan wuyan da ɗan kasa suke ji a lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata ya ga ba su fada ba lokacin mai kyau bane a daina sata
eh wai saboda suna fargaban irin abun da ke faruwa a kasan Kenya ne kai ba ka da fargaban hakan zai faru
ba mu da wani fargaba mun na muke ma cewa ɗan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga
zanga-zanga ba gudu ba ja da bai kenan
barista Deji Adeyanju ambassador Abdul Dan Bature na daga cikin masu shirya wannan zanga-zanga
kuna kan bakan mu gaskiya bismillah zanga-zanga da mu yi ta Allah ya so ya yadda ba gudu ba ja da bara
ambassador Abdul Dan Bature Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
A yau Juma'a za a fara gasar wasannin Olympics ta shekarar 2024 inda 'yan wasa sama da 10,000 za su hallara a birnin Paris suna fatan lashe lambar yaban zinariya azurfa ko tagulla daga cikin su har da mata da yawa daga kasashen Afirka waɗanda da yawansu suka jurewa kalubale da yawa don zuwa Paris A karon farko a tarihi, kwamitin wasannin Olympic na duniya da ake kira IOC a takaice ya bayyana cewa an samu cikakken daidaiton jinsi a fagen wasan gasar Olympics ta wannan shekarar. Mata 'yan wasa waɗanda a baya suka kasance kusan kashi 2% na masu fafatawa a gasar Olympics a yanzu kusan yawansu 1 da na maza. Matan Afirka da dama na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar. Esti Olivia, ƴar wasan tseren kwale-kwale ce, ɗaya daga cikin masu wakiltar Afirka ta Kudu. A karon farko, za ta fafata a gasar Olympics bayan da ta rasa damar zuwa wasannin Tokyo saboda rashin lafiya da ta fuskanta. A yayin da ake shirin kaddamar da wasannin, tana dama aka soma wasannin kwallon kafa na gasar ta Olympics. Mai sharhi akan harkokin wasanni, Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mazaunin jihar Kano a Najeriya. Ya yi ƙarin haske akan wasannin ƙwallon ƙafa na gasar ta Olympics a wata tattaunawa da suka yi da Muhammad Hafiz Baballe.
Kamar yadda muka sani kusan yau ne aka shiga gasar kai tsaye ta mata bayan da aka fara ta maza a jiya kenan. Kuma kayan da rukuni guda uku da ake da su a gasar rukuni na A ba da na C kusan kowane rukuni an babata wasanni. Wanda a rukuni na atini Canada da suka yi nasara a wasan da suka buga da New Zealand wanda rukuni ne da bai zo da mamaki ba yanayin yadda Canada ita ce zakara shekaru hudu bayan da suka wuce kenan yayin da a rukuni na ba shi ma akwai Jamus kusan tana daga cikin kasashen da a kwallon kafa ta mata ake ganin su a matsayin zaratan kasashe da ka iya lashe kowace gasa rukunin Najeriya wato rukuni na C wanda kusan shi ne rukunin da ake gani ya fi kowane rukuni zaki a gasar gaba daya kasancewar ya kunshi zakarar duniya gaba daya kasar Spaniya da kasar Japan da kuma kasar Brazil da Najeriya kanta domin ta mun ga yadda wasan farko ita Spaniya ta fara lallasa Japan din da 2-1 idan kusan wasan kusa-kusa yanzu da an gargare shi ne na Najeriya da Brazil inda ita ma Najeriya kuma ta yi rashin nasara da ci ɗaya da nema.
To Abdulhakim kana ganin Najeriya ku ta shirya wa wannan gasar ganin yadda suka buga wasansu da Brazil?
Eh kafin gasar kwarai da gaske an sa rai akan Najeriya to amma wannan wasan na Brazil ya nuna akwai aiki ja akan Najeriya a yanayin irin kwallon da ta buga a wasan akwai kungiyoyi da suke a haɗe ma'ana suke da teamwork yadda ya kamata a gasar musamman kamar ita Spain da take wannan rukunin ko ita kanta Brazil din da suka fafata wasan ba ma yanayin kwallon da Najeriya ta buga ya nuna cewa dole idan har za su yi wani abu a gasar akwai aiki a gaban su kwarai da gaske wajen ganin sun karfafa tawagar tare da fara buga kwallo a matsayin su na kungiya guda daya kusan wanda ya kalli wasan zai ga wani abu mai kyau da Najeriya suka yi ya biyu ta ni yan wasa ce guda daya yan wasa Rashidat Ajibade to da akwai gaskiya kalubale matuƙa da gaske
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya Ecclesiastical United Methodist Church sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwar Ecclesiastical ta yi a wani taron su na shekara-shekara da aka gudanar a Amurka a kwanan nan. Lamarin da yasa Ecclesiastical a Najeriya dake jalungo ficewa daga kungiyar da kuma ayyana sabuwar Ecclesiastical da suka koma. Wakilinmu daga Jalingo Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
Mabiya Ecclesiastical United Methodist Church dai sun ayyana aniyarsu bayan kwarya-kwaryar zanga-zangan da mabiyar suka yi a satin da ya gabata a jihar Bauchi na ficewa daga wannan Ecclesiastical, inda su gudanar da taro a headquarter Ecclesiastical da ke Jalingo fadar mulkin jihar Taraba karkashin jagorancin Bishop John Wesley Yohana, sakamakon amincewa da auren jinsi da ya lulu da Madigo da majalisar gudanarwa ta Ecclesiastical ta yi a taron da ta saba gudanarwa na kowane bayan shekaru hudu a kasar Amerika. Cikin watan Mayu da ya gabata, Bishop John Wesley Yohana shine wanda ya jagoranci taron jin kadan. Bayan kammala taron, ya koyi taron manema labarai inda ya bayyana hujjojinsa kamar haka.
Bible ya hana, dokan kasar mu ya hana, kuma al'adun mu sun hana, saboda haka mu zamu bi abinda Bible ya faɗa da kuma zamu jawo illa ma ƴaƴan mu da kuma jama'an mu ba. Wannan shine abinda ya sa mu ba zamu zauna a Ecclesiastical da ana luwadi ba.
Bishop mai sauraro zai shi san cewa akan wani zance ne da ya sa kuka daure cewa wannan church na UNCN wato United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church.
Akan zancen luwadi nan shine wayanda ba su yarda ba shine suka tashi da suna Global Methodist Church, wanda mu ma yanzu muna Global Methodist domin ba mu son luwadi ba, mu yarda da luwadi ba, kuma ba za mu goyi bayan sa ba.
Shi kuwa nashi bangaren Zakariya Zabgai wanda ke zama sakatare wannan komiti na zantar da wannan hukuncin na ficewa daga cikin wannan Ecclesiastical na United Methodist Church da kuma komawa sabuwar Ecclesiastical mai suna Global Methodist Church, inda yake
kan wannan batu ne ya sa muka yanke hukunci mu tattara mu koma inda ake karantarwa na littafi mai tsarki akan yadda ya dace. Har ma ya kara da cewa suna goyon baya ga dukkanin kokari da shugabanni suka yi domin warewa daga waccan Ecclesiastical zuwa wata sabuwar Ecclesiastical domin ci gaba da karantarwa kan addinin Christianity.
Jim kadan bayan kammala wannan taron ne sai kuwa Reverend Andy Emmanuel, wanda na daya daga cikin mabiya Ecclesiastical a Nigeria, inda shi kuwa ya tabbatar da cewa har yanzu suna wannan Ecclesiastical ta United Methodist Church babu gudu kuma ba ja da baya.
Mu ba mu yarda da auren jinsi ba, amma mu ɗan Ecclesiastical United Methodist Church ne domin a karkashin tsari nan wanda ake kira regionalization, wannan tsari ne wanda Ecclesiastical mu ta ayana a ba kowane yanki na Ecclesiastical nan cin gashin kanta. Ecclesiastical mu ba ta karbi luwadi ba, sannan mu muna cikin Ecclesiastical nan zamu ci gaba da bautawa Allah mu.
An samu halarta shugabannin wannan Ecclesiastical na kowane bangare a Najeriya da suka hada da shiyar arewa maso gabashin kasar da ma kudancin Najeriya har ma da yammaci hade ma da gabashin kasar, wato dai kusurwoyin duka hudu an samu wakilci. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba, kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Nana tanadin zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a Najeriya ya sa wasu ƴan sudan jawo matasan Najeriya kunne.
Mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga £1 zuwa £2, a yau biredi ya kai 250, ya linka fiye da so 100.
Su kuwa masana da manyan ƴan siyasan Najeriya ci gaba suke da jaddada abubuwan da suke ganin ya kamata dukkanin bangarori su gane.
Da wuya a yi zanga-zanga ta lubana a koma lafiya. ne za a shirin zanga-zanga sai kaga an fige da fasa shagon mutane
a fudeye ne kawai zai hana ayi zanga-zanga
game da janye takarar shugaban kasar Amurka Joe Biden din da ya kawo sabon salon sauyin siyasa kuwa masana ne ke cewa wasu batutuwa sun fara fitowa fili a bayyane
karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe amma duk da haka fa ba za a dauke masu kyamar bakake kuma sun fi son Trump daga ganin alamun su da kyarne in Trump bai saki cin zabe a America ba
wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku za cikin wannan shiri na manuniya kuma barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta ƙara zama sananne shiri na 179 cikin jerin shirin manuniyan da ke ci gaba da zaga karkara da birane mai yiwa kuma buzne karkara da biranen a Sudan sakamakon zanga-zangar zungurin gwamnati ce ta sa wasu ƴan kasar ta Sudan suka ja hankalin mutane Malam Mustafa Sardaunan mai wurno na cikin ƴan Sudan din da ke cewa zanga-zangar da suka yi a Sudan ce ta kai ga ƴan kasar kowa yanzu na tsuguni
mu dai a Sudan an fara zanga-zanga akan biredi farashin shi ya daga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati aka zo za a kafa gwamnati aka kasa ma shiryawa don ayi gwamnati don kowa ya yarda da shi daga nan kanukan mutane suka rabu ga yaki ya zo ya watsu cikin kasar Sudan ya rushe kasar Sudan gaba dai kowa ya gudu an yi gudun hijira kuma yawancin matasan Sudan duka sun mutu a wajen yaki ba a iya ma a ce yau akwai gwamnati a Sudan ko akwai tsaro mu wanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredi ya kai 250 ya linka fiye da so 100 kuma duka wani abu na rayuwa yayi tsada don Allah al'umma Najeriya ayi tunani
manyan malaman addini da masana da shugabannin kungiyoyi a Najeriya kuwa cewa suke zanga-zanga na da hadari amma dai ita ma gwamnati kada dai ta ba haƙoƙin al'umma ta daddanne
sunana Halilu Abdullahi Maraya matasa su yi haƙuri akan zanga-zangar da suke tunanin yi din nan da Allah sa ajiye ta domin duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawar niyyar masu yi to zaka ga cewa wasu sun shiga ciki shigarsu sai jawo a rasa rayuka ayuwa wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma an yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi din nan to ta dawo da biyan tallafin man fetur
sunana Pastor Dr. Hana YGB ina shugabantan kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da sauran wanda a Najeriya sako na shine a nemi wannan matasan a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa a zauna da su a ji su in an ji abin da ke damun su a nemi su mafita amma in mun ci za mu ci ga daddannan su ko lokacin mu ci kar su zanga-zanga wallahi ba shine mafita ba
sunana da ta Ismail Mohammed Ancho to abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan matsaloli na maganar hawa-farashi na tsadar rayuwa na maganar lalacewar darajar naira na maganar tallafin mai fetur a tattara su a bayan ma gwamnati a ba ta lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza sai maganin wannan abin abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga ce na
sunana Reverend Magic Caleb shugaban kungiyar Kristoci ta jihar Kaduna na farko mu san waye ne suke shirya wannan zanga-zanga ba na biyu ba mu san me yake so a cimma ba na uku kar mu manta an yi zanga-zanga lokuta daban-daban a baya da suka wuce mutane sun mutu wasu ka rasa dukiyoyin su so mu yi hankali so gwamnati su ma su yi la'akari su ma dole su yi shugabanci da dattako
tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma tsohon ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau kuwa jawo hankali yake akan abubuwan da ya kamata ƴan Najeriya su yi a maimakon zanga-zangar da yace ta kan jawo kone-kone
mun ba na goyen bayan zanga-zanga domin ko da shir tarbiyya ta addinin zanga-zanga ba ta da muhalli kuma za ta iya haifar da fitina kuma kamar yadda muka gani da wuya a yi zanga-zanga ta lumana a koma lafiya ai sau nawa za a shirya zanga-zanga sai kaga an fige da fasa shagon mutane to ni ba na goyen bayan zanga-zanga amma ina goyen goyon bayan kungiyoyi sanannu su shirya fadakarwa da za a yi gangami a fadakar da mutane ba sunan su zanga-zanga da za a bi titi ana kururuwa ba a ba su izini su taro a fadakar da mutane a fito da illolin a fili mutane su fahimta kuma a sanar da hukuma da gwamnati cewa ga illolin nan amma zanga-zanga ta kan titi ni ba na goyon bayan ta
to amma wasu suna ganin cewa tsarin demokradiya shi ya bada dama a gudanar da zanga-zangar lumana
ni na goyi bayan tsarin zanga-zanga na lumana da wani sunan ne ba zan kira ta zanga-zanga ba a nemo mutane masu nutsuwa masu sani masu hankali masu ilimin abin da ake so a faɗa sanar a faɗakar da gwamnati ta gane kuskurenta ko mutane su nuna rashin yardarsu da zaluncin da ake
shi kuwa barista Muhammad Ibrahim Zariyan da kan sharhi akan al'amuran yau da kullun cewa yake abu ɗaya rage gwamnati ta hana zanga-zanga kawai babu wani sauran kwane-kwane
abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangar nan shine kawai shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya sauya tsarin tattalin arzikin nan bai dawo da tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da gyara exchange rate na naira
amma barista ta yaya ana murna an samu kuɗi a gwamnatin ce sana'a ce a mai da tallafi
eh gwamnatocin jihohi sun samu ƙarin kuɗi mai samun biliyan biyar yanzu yana samun kusan biliyan goma sha amma ina kuɗin su kake
to kenan laifin gwamnati ne
ah ina yake an ce an samu kuɗi ina yake
to amma an dawo da
tallafin arzikin jama'a ya ƙaru
amma dai ana ganin irin jan hankali da malamai suka yi da wasu daga cikin masu fashin baki da hadarin da zanga-zanga ka iya kawo akwai yiwuwar mutane su sanyi a hakura a ga abin da gwamnati ta yi musamman an ga ta fara raba abinci da sauransu
ana maka tadin Najeriya akwai miliyan kusan 110 suna cikin kangin yunwa da bauta da sun fada kwazazzaban talauci saboda haka ta ina wannan buhun shinkafa trailer 20 zai taso da wayannan mutane ai gyara tsarin fasalin tattalin arziki a dawo mu mutane da karfin tattalin arzikin su mai sai da tumatur don koli mai sai da gwanjo mai sai da kaza ya dawo duk wayannan yanzu ba su a kasuwa yanzu
game da janye takarar da shugaban kasar Amurka Joe Biden yayi kuwa Dr. Faruk BB Faruk ne ta aliki game da wasu abubuwa da wasu ka iya kallon su a kudindini
to a gaskiya janyewar da shugaban kasa Biden yayi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da wato kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiya a America saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyar amma ba za a iya ma mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba ko ba zai yi ba ko ya fasa saboda dalilai da suka zama muhimmai musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa to wannan abin yabawa ne to sai rada ne a yau za a iya cewa Kamala Harris idan aka bi juyi irin na siyasa ta shiga cikin gwagwarmayar siyasa wato ba a dauke ta kawai an dosa nata akai ba duk wanda yake da bukata ya fito ya nemi takararsa idan har ta zarce a ciki ta zama ta daya to da alaman cewa a wannan lokacin ta gugu kuma ta kara farin jini to karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe amma duk da haka fa ba za a dauke masu kyamar bakake suna da yawa kuma sun fi son Trump daga ganin alamun su da kyarne din da sake cin zaɓe a America ba.
Yana cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu sallama saman sanar da dukkanin masu dafa mu dafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kamar yadda suke gani a bayyane domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 1036 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kankane kane kane kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da maman manuniya Madina Dauda da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani tone-tone ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
Sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai anjiman ku.